sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da wannan lokaci da fatan an yi lafiya. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Baba Yakubu Makeri ke farin cikin sake kasancewa tare da ku yau Asabar 10 ga watan Yuli na shekarar 2021. To a cikin shirin namu na yanzu za mu kawo muku cikakken rahoto kan abin da ya wakana a muhawarar da aka yi tsakanin Malam Abdul Jabbar Nasir Kabara da wasu malaman Kano akan tuhumar da malaman ke masa na yin kalaman batanci ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamar kowace rana Asabar, Ibrahim Kalmasi Garba zai shigo da shirin amsoshin tambayoyinku. Bayan nan kuma muna dauke da labaran wasanni daga Najeriya. Amma kafin nan bari mu fara da shirin labaran duniya tukunna.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Ma'aikatan ceto sun kwaso gawarwakin mutane bakwai a cikin murguzan ginin Benin nan da ya ruguje a garin Surfside a jihar Florida. Adadin da ya kai mutanen da suka mutu zuwa 86 zuwa yau Asabar, a cewar shugabar karamin hukumar mulkin Miami-Dade Daniela Levincava. An kammala binciken waɗanda suka kubuta ne a cikin daren ranar Laraba, kusan makonni biyu bayan da ginin Benin mai hawa 12 mai suna Chaplain Towers ya ruguje a ranar 24 ga watan Yuni. A wani taron manema labarai da safiyar yau Asabar, Levincava ta ce har yau ba iya tantance inda mutane 42 suke ba, amma an gano mutane 62 a cewar jaridar Miami Herald. Yanzu a safiyar yau Asabar, babu wanda aka ceto daga inda lamarin ya faru tun bayan sa'o'i 12 fari da rugujewar ginin. Har majalisar wakilan Amurka Debbie Wasserman Schloss, wanda garin Safata ke cikin gundumarta, da kuma gwamnan Florida Ron DeSantis, dukkaninsu sun yi alƙawarin tallafawa waɗanda suka kubuta da kuɗi. Amurka ta ce ba ta da wata niyyar tura sojoji zuwa Haiti bayan bukatar sojan da kasar ta aike mata biyo bayan kashe shugaban kasar Jovenel Moise, amma dai ta amince ta taimaka da bincike cikin hanzari. Ministan zaben kasar Mathias Pierre ya faɗa wa kafafen yada labarai har da Reuters da AFP cewa an buƙaci taimakon soja daga Amurka ne a ranar Laraba yayin wata tattaunawa tsakanin Prime Minister Haiti na wucin gadi Claude Joseph da Sakataren Harkokin Wajen Amurka Anthony Blinken domin su kiyaye muhimman gine-ginen gwamnati. Ya ce a ranar Alhamis ne kuma Joseph ya miƙa buƙatar sojojin ga kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya. Reuters ya ambato wata majiya da ba a bayyana ta ba, inda wani babban jami'in gwamnatin Amurka yake cewa Amurka ba ta da niyyar kai sojoji a Haiti a wannan lokacin. Ita ma Majalisar Ɗinkin Duniya ba ta maida martani ba nan take a lokacin da AFP ya buƙaci jin ta bakinta. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ukraine da kungiyar tsaron NATO sun gudanar da atisayen soja da jiragen ruwan yaki da dama cikin makonni biyu akan tekun Bahar Aswad, lamarin da ke tabbatar da kyakkyawar alakar tsaro da kuma nuna ƙarfi. Biyu bayan cece kuce tsakanin ma'aikatar sojin Rasha da jirgin ruwan yakin Birtaniya a kusa da yankin Crimea. Atisayen mai take Sea Breeze 2021 da ke karewa a yau Asabar ya hada da jiragen ruwan yaki 30 da kuma jiragen sama 40 daga kasashe mambobin NATO da kuma Ukraine. Su ma sojojin Rasha sun gudanar da irin wannan atisayi akan tekun Bahar Aswad din da kuma kudu maso yammacin Rasha da jiragen saman yaki da ke sake bamabamai da wasu makaman dakil harin makamai masu linzami domin kare gabar tekunta. Ya Asabar, wata mota dankare da bamabamai da ke auna ayarin gwamnati ta tarwatsa kanta a wata mararraba mai yawan hada-hadar jama'a a babban birnin kasar Somalia, ta kuma kashe akalla mutane 8 a cewar wani shaidan gani da ido yana faɗa wa Reuters. Ayarin yana ɗauke ne da wani babban jami'in 'yan sanda Farhan Karol, wanda ya tsallake rijiya da baya, in ji kamfanin dillancin labaran gwamnatin kasar. Babu wanda ya dauki alhakin kai harin nan da nan, amma Al-Shabab da ke son hamɓarar da gwamnati kana ta kafa dokokin musulunci masu tsauri na shari'a ta saba kai irin waɗannan hare-hare na bamabamai. Na ga gawarwaki 8 a inda lamarin ya auku, ciki har da wata mace, Hassan Said Ali, direban babur na Adeje ta Sahu, yana faɗa wa Reuters a inda fashewar ta auku a mararraban banadar a Mogadishu.
To a gaida Baba Yakubu Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Bayan kwashe watanni ana cece ku ci akan wasu batutuwan addini. Yau a Kano aka gudanar da muqabala tsakanin Malam Abdul Jabbar Nasir Kabara da wasu malaman Kano a Najeriya bisa wasu tuhume-tuhumen da malaman ke yi masa kan kalamansa na batanci ga Annabin Rahama. Wakilinmu na Kano Mahmud Ibrahim Kwari ya halarci muhawarar da aka yi da kuma rahoton da ya hada mana.
Gwamnatin Kano ce da ta shirya muhawarar wadda ta wakana a harabar hukumar kula da al'amuran shari'ar musulunci ta Kano. Danganta manzon Allah da yin fade da shan giya da kwartanci da kuma ciwon hauka na daga cikin batutuwa guda tara da malaman suka tuhumi Abdul Jabbar da su kuma a kansu ne aka fafa ta muhawarar.
Malam ka ce Imam Muslim ya rawaito manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fade wa na safiya ka fadi namba ka buda namba ka karanta ka tabbatar mun da wannan abu na biyu ka ce manzon Allah ya sa an gwato masa mace buda number ka karanta ka tabbatar mun da wannan abu na uku ka ce manzon Allah ya ce Khaibar Zarara buda number hadisin ka karanta ka tabbatar mun da wannan na hudu ka ce ya kashe mace dan ya kwanta da mijinta bude littafin ka karanta wannan hadisi ka tabbatar da wadannan abubuwa guda hudu in sun tabbata sai magana korewa ta zo in basu tabbata ba sai mu gane basu tabbata ba wannan shine kullun tambayoyi na wallahi Allah.
Wasu daga cikin tambayoyin da malaman suka yi wa Malam Abdul Jabbar kenan a yayin zaman muhawarar wadda aka shafe kimanin sa'o'i 6 ana gudanar da ita cikin tsauraran matakan tsaro. Sai dai gabanin kokarin amsa kowace tambaya, Malam Abdul Jabbar na korafin cewa lokacin da aka kebe domin gudanar da ita wannan muhawara yayi kadan matuka ya iya bada gamsasshiyar amsa.
Jama'a wallahi alazim kishin Annabi da kaunarsa suka sani na ciwon nan. Wallahi alazim abinda Bukhari ya fada ya fi ba ma guje ba sai ba wallahi sai an bashi hakuri inda abinda malaman nan suka shirya su ga yan sai mu tambaye mu aina Bukhari yace Annabi yana mu'amala kamar ba ma guje da matansa ta bi waccan mu kuma ita ta kai gwamna kuma ita ce ta farko da sai in ce masa duba 5163 abinda yake ciki cewa Anas ya fada saddana na Zainab binti Jahsh radiyallahu ta'ala ana ta tare tare da manzon Allah annabi ya sallamu kowa riwayoyi masu karu da juna amma dai mafi hadari faraja wa dakhala baita wa arkha sitra wa inni la fil hujra cha annabi ya sallamu kowa ya shiga daki da matarsa ni kuma tare da shi da ita ya rufe kofa guda ko ba ma guje ba ya wannan tana Bukhari.
Haka dai ta rinka wakana tsakanin Malam Abdul Jabbar tsawon kimanin sa'o'i 6 da aka kwashe ana yin wannan muhawara. Bayan kammala muhawarar naji ta bakin shi Malam Abdul Jabbar.
Ya tsarin da aka yi tunda da dawo ba wani abu na tattaunawa da aka wajen gudanar da tsarin. Ko dai na zo ne kuma na ga yadda abin ya faru. Amma na ba su shawara. Allah wa Allah musun dauka ko basu dauka ba ban sani ba. Ba zan ce bai adalci ba gaba ɗaya sai in ce girman mawdu'in ya wuce yadda aka yi masa. Kamar zaman da ake kan fasarar kalma ne kawai amma mawdu'an waɗanda su ne haɗarin da ni nake ta ƙoƙarin musulmi su gane to ba su gane nukutar ba ko ba su gane girmanta ba ko ba su gane haɗarinta ba a sanar da ni komai na tsarin da za a yi amma a hakan ai bayanan da aka yi alhamdulillah bayanai ne sun ba da amsar duk da ake so. Sun fito da duk sakon da ake so a baya na fito musu da hadarin al'amuran nan da dalilin da yasa ake ta wannan gogwar maya ce ta musulunci ne da hadarin da yake faruwa na kuma nuna musu hadisan nan ko ba wanda ya tauna su a cikin su kuma sun yadda akwai su illa kawai inda dan sarran yake sai a dauko ta kalma a bar rigimar da ita ce hakikar matsalar sai a dauko ta kalma.
Dr. Rabiu Umar Lijiyar Lemona cikin malamai hudu da suka fafata wannan muhawara da shi Abdul Jabbar.
Alhamdulillah yadda zama ya gudana alhamdulillah mun gamsu. Domin dama abu ne aka yi tsari kuma aka ba kowa tsari kuma aka faɗa abin da aka tattauna kuma kansu aka zo aka tattauna. Kuma alhamdulillah daidai gurgudo babu wata matsala. Muna gode wa Allah da aka yi wannan abu lafiya aka tashi lafiya. Kuma muna fatan ya zama sanadin shirin kowa ma da kowa. Da aka ba mu da wani korafi ko wani bakan yadda ya gudana da abin da ya gudana. Muna a tsare aka yi shi a rubuce wanda ko shaidu ne kowa an ba shi ma takardar yadda tsari yake. Kuma kowa an sanar da shi yadda abin nan yake. Mun ga yadda da farko ya ce abin da ake tattaunawa baya kan abin da aka ba gwamna aka danna odin nan kowa yaji abun nan dai su ne ban fita a ciki ba da aka korafin shi sai inda yazo da shi amma dai Allah laki ga korafin shi da duk wanda ya san me aka tsara bai da mahalli a cikin wannan abu.
Professor Salisu Shehu da ya shugabanci wannan zama na muhawara yayi tsokaci bayan kammala muhawarar.
Abin da ya bayyana a wannan zama shine waɗannan maganganu waɗanda suke tayar da husuma a cikin al'ummar musulmi kuma saboda kasancewar maganganu ne na batanci ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda wato Malam Jabbar yake gabatarwa a karatuttukan sa da wa'azozin sa an zo an yi wannan zama an masa tambayoyi akai amma abinda ibayyana zahiri daga cikin abubuwan da aka yi shine Malam Abdul Jabbar ya kasa bada amsa ga waɗannan tambayoyi bai bada amsa gamsassu ga waɗannan tambayoyi ba dan haka mai girma commissioner harkokin addinin musulunci wannan shine verdict shine hukuncin da ni a matsayina shine waɗannan tambayoyi da waɗannan malamai suka gabatar ma Malam Abdul Jabbar bai bada amsa akan su ba wannan kuma ya rage ga wato gwamnati ta nazarci wannan abun ta san matakin da za ta dauka
ko menene mataki na gaba da gwamnati za ta dauka bayan kammala wannan muhawara Dr. Muhammad Tahir Impossible shine commissioner harkokin addinai na jihar Kano
a matsayina na commissioner na ma'aikatar addini wanda a garkashin ta aka yi yanzu mu rubuta rahoto zuwa ga mai girma gwamna mai magana da shi baki da baki sannan kuma bisa ka'idar aiki a bashi a rubuce to daga nan kuma a san matakin da za a dauka yadda ne mai ma adircin aini an kawo shi shi ya nema malamai sun hadu an tattauna kowa ya ji abin da ya faru dan haka amma za mu sanar da gwamnati
muhawara da ta gudana a cikin lumana ba tare da hayaniya ba ko da yake jami'an tsaro sun dauki kwararan matakai dan wanzar da zaman lafiya a birni da kewayen Kano Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Kano Nigeria
Gaida Mahmud Ibrahim Kwari da wannan rahoton yanzu kuma ga shirinmu na gaba
Masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyi yau za a ji amsoshin tambayoyin mai nasara nasara kuntuwa mai cewa ko me yasa idan shugaban kasar Najeriya ya ba da wani mukami sai an tura ma majalisa domin tantancewa a tsarin doka idan majalisa bata amince da wanda aka tura mata ba me zai faru idan mai tambaya malam mai nasara nasara kuntuwa da ma sauran masu sauraron mu na tare da mu an dace wakilin mu a shiyar Sokoto Muhammadu Nasir ya samu ansar tambayoyin da ma wasu kari masu alaka daga kwararren lawyer tsohon registrar kuma yanzu provost na kwalejin ilimin islamiyya da shari'a ta jihar Sokoto mai suna barista Nasir Muhammad wanda wakilin sashen Hausa Muhammad Nasir ya fara da tambayar sa kamar haka
barista mun samu tambaya daga mai nasara nasarawa hotuwa yana so ne san me yasa idan shugaban kasar Najeriya zai bada mukami ga wani sai ya tura wa majalisa domin ta amince sannan kuma idan majalisa bata amince ba me zai faru
da farko kundin tsarin mulkin Najeriya na 1999 kamar da ya samu gyare-gyare shine ya tanadi wannan kuma kamar da muka sani ita doka musamman ai aka ce kundin tsarin mulkin Najeriya to ya shafi kowa kuma dole ne kowa shi aiki kamar yadda kundin tsarin mulkin kasa ya tanada akwai bukatar ayi bayani anan tsakanin tantancewa da tabbatarwa da kuma amincewa to idan muka dauka sashi na 86 karamin sashi na 1 wanda yake magana akan nadin babban mai binciken kuɗi na tarayya wato auditor general of the federation kenan wannan idan muka dubi wannan sashi na farko ya tanadi cewa hukumar daukan ma'aikata ta tarayya wato Federal Civil Service Commission ita ce na farko wadda za ta tura ma shugaban kasa sunan wanda take ganin ya kamata a nada shi akan wannan mukami din wato za ta yi recommending kenan shi kuma shugaban kasa idan ya duba shi kuma zai nada wato zai appointing kenan idan ya appointing har wa yau wannan karamin sashi na daya ya ce sai ya tura ma majalisar dattijai don ta tabbatar, watan ta yi confirming kenan. A nan ba wai za ta yi screening bane, ma'ana ba wai za ta tantance shi bane, a'a za ta tabbatar da nadi dan an riga an nada shi. So wannan a matsayin mai binciken kudi, babban mai binciken kudi na gwamnatin tarayya, a matsayin shi na ma'aikacin gwamnatin tarayya kenan. Amma idan aka zo wajen nade-naden siyasa kamar misalin ministoci, abun ba haka bane, saboda duk wanda za a nada a minista ba cikin ma'aikata bane. Saboda haka nan shugaban kasa kawai zai yi nomination, ma'ana zai tura sunaye cewa ga waɗanda yake so ya nada a matsayin minista. Kun ga bai nadin ba, saboda haka idan suka je su majalisa da TJ su tabbatar da waɗannan mutanen da ya tura musu, idan akwai wanda ba su yarda da shi ba, to shugaban kasa bai da wani zabi illa ya kara tura wani suna na wani mutum wanda ba wannan ba. Idan kuma duk sun tabbatar da waɗannan mutanen kamar yadda sashi na 147 na kundin tsarin mulkin Najeriya ya tanada, kinan sai shugaban kasa ya zo ya rantsar da waɗannan mutanen da a matsayin ministoci, sannan lokacin za su fara aiki. Amma idan kamar yadda muka yi bayani na farko, idan har ma'aikaci ne an yi recommending din shi, wato an tura ma shugaban kasa, shugaban kasa kuma ya nada shi, amma kundin tsarin mulki ya ce sai an kai ma majalisar dattijai, to anan idan majalisar dattijai ta tabbatar da wannan nadin da shugaban kasa yi, shikenan magana ta kare. Idan kuma ta wani bangaren majalisar dattijai saboda wasu dalilai da ta bayar a rubuce cewa bata tabbatar da shi ba, to anan shugaban kasa yana da zabi biyu. Wannan dama ma'aikaci ne, saboda haka za a iya barin shi ya zauna akan acting, ma'ana yana rikon kwarya na wannan matsayin wanda majalisar dattijai bata tabbatar da shi ba, zai ci gaba da idan shugaban kasa yana da bukata zai bar shi akan mai rikon kwarya akan wannan matsayin. Idan kuma baya da bukata da haka nan, to sai ya dauko wani daban wanda za a yi mishi recommending, kuma ya kara tura ma majalisar dattijai. Idan ta tabbatar da wannan na biyu din da ta ya turo, shikenan wannan na biyu shi zai tabbata bisa ga wannan mukamin.
To idan har bata amince ba, kuma ta bada dalili ga shi shugaban kasa, kuma yana da ra'ayi da mutumin ya bashi azaman mai rikon kwarya ko mukaddashi, to akwai wa'adin da aka diban mai na zama wannan mukaddashi din, ko kuma hakuri shi zai zama?
To ga tsari na aiki na hukuma, akwai lokacin da ake diba, musamman misali za a dauki wata 6 na farko da mazaman shi na mukaddashi. Cikin nan wata 6 din, idan ba a kara tabbatar da shi ba, kuma shugaban kasa yana da dama ya kara mishi lokaci har zuwa lokacin da watakila ita waɗannan dalilai, saboda dalilan da ya danganta daga dalilan da yasa ita majalisar dattijai ta ki tabbatar da wannan nadin. A idan har waɗannan dalilai ne waɗanda masu wucewa kuma suka wuce, to kaga shikenan majalisar dattijai ta kanta tana iya tabbatar da shi. Idan kuma bata tabbatar da shi ba, shugaban kasa zai ci gaba da rike shi akan matsayin mai rikon kwarya na wannan matsayin wannan mukami din, tunda ya riga ya nada shi. Shine bambancin nomination da kuma nadi. Nomination ka tura suna ne kawai, sannan baka nada ba, amma wannan sashi na 86 karamin sashi na 1 kamar da muka bada misali ga mai binciken kudi na tarayya, shine shugaban kasa ya nada. Bayan ya nada ne, constitution ko tsarin mulkin Najeriya ya ce to ya tura ma majalisar dattijai.
To akwai wasu sunaye da shugaban kasa kan tura ko dake ba sunaye ba za a ce ba zai ce kamar yana son nada masu bashi shawara amma adadi din zai fadi wannan mai abammaci ne da wanda zai tura sunan mutum ya ce gashi wanga na ikson ana da mishi
da shugaban kasa da kuma gwamnoni duka kudran matakin daya ne idan suna neman yarjewa ne nan za su nema wato abin da ake kira approval idan shugaban kasa yana so ya nada masu ba shawara mutum 20 misali to abinda kawai zai tura ma sanar shine yana so a bashi dama majalisar dattijai ta yarda cewa zai nada masu ba shawara mutum 20 nan ba da bukata da sai ya fadi ko wane ne ko su waye ya tura musu amma bisa ga wasu sharuɗa kamar yadda kundin tsarin mulki ya tanada cewa kowane irin nadi irin wannan to dole ne shugaban kasa yayi la'akari da abinda ake kira federal character amma ba tare da ya samu wancan yarjewa ta sanar bai da ikon ya yayi wannan nadi din kuma idan suka amince mishi da ya nada mutum 20 ba zai nada mutum 21 ba ko 22 wannan kenan kuma idan aka dawo ko a matakin jiha haka abun yake wajen nada kwamishinoni wajen nada masu ba da shawara na musamman da kuma wajen nada irin wayancan mukaman kamar na binciken kuɗi na jiha
ga wasu mukamai wanda aka tura kila dama an san shi kuma an san mukamin da za a bashi amma a gehen nadi na siyasa ma alamis ministoci ko shugaban kasa na cewa in ya tura suna ya ce wani kaza ministan kaza ne kaso yi mishi don su riwa wurin tantancewa za a ga ana wa mutum tambaya kamar an san can na za a tura shi an amince da shi
mafi yawanci idan aka tura mutum an yi nominating din shi don wannan matsayi akan tura bayanai akan shi ne ma'ana CV to mafi yawanci idan kaga ana irin wannan tambaye-tambaye din to CV din ne ake dubawa idan aka karanta CV din mutum to zai nuna ma to wannan mutumin ga inda yake da fahimta ga inda yake da kwarewa da sauransu ta nan ne kawai su kansu ɗan majalisar dattijai din ake ganin kamar sun san inda ake nufi a'a ba su san inda ake nufi ba tunda sai bayan an tabbata an tantance su ne sannan shugaban kasa yake da ikon nada su sannan bayan an nada su yake da ikon ba su mukamai office or ko ma'aikatan ne
to kamar ita majalisa tana da kila wani tsari ko ka'ida da za ta yi yadda da nadi ko ta ke yadda ko suna hawan ra'ayin kansu ko su ce ba su yadda ba
na'am ai kowace majalisa da ta tarayya da ta jiha tun daga farko tana da tsare-tsaren da take yi ma kanta na gudanar da dukkan ayyuka ko ɗanne iri ne ya Allah na yin dokoki ne ya Allah na tabbatar da wani nadi ne ko na yin tantance wani mutum ne ko na bada dama ne na a dauki wani mutum a matsayin wani matsayi tana da wannan sharuɗan dama saboda haka idan ta zo ga kaida idan tantancewa ne wato screening kaga majalisa kafin a fara kiran mutane su nominees din dole na majalisa ta zauna to ce to ga abubuwan da zamu yi la'akari da su wajen tambayoyin mu ga abubuwan da zamu yi la'akari ga kuma irin yadda zamu scoring ko kuma mu ba mutum ta yarda ko rashin yarda akan kowane mutum da muka kira saboda haka lokacin da take kiran mutanen daya bayan daya su ɗan majalisa sun san da waɗannan ƙa'idojin saboda haka da tambayoyin da za su yi da irin amsoshin da za su samu daga wannan mutum shi zai nuna ko ya cancanci a bar shi ya wuce ko kuma a jaye shi
to sai a kasance da mu makon gobe don jin amsoshin wasu tambayoyin yanzu a madadin wakilin sashen Hausa a shiyar Sokoto Muhammadu Nasir da Probus Nasir Muhammad wanda ya ansa mana tambayoyin sai kuma injiniyan mu na yanzu Haili Hailu ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon gobe
to a gaida Ibrahim Garba to wannan shirin na zuwar muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga labaran wasanni daga Najeriya
wasanni a takaice
kallon kafar turai wato UEFA ta ci tarar kudi £26,600 kan hukumar kallon kafar Ingila sakamakon kama ta da laifuka uku a wasan kusa da na karshe na gasar cin kofin kasashen turai wato Euro inda England din ta fafata da Denmark a ranar Alhamis. Hotunan talabijin sun nuna dukan hasken wata fitila da aka yada a fuskar mai tsaron gidan na Denmark Kasper Schmeichel a daidai lokacin da Harry Kane zai buga penalty da aka baiwa England a cikin ƙarin lokacin wasan. Wasan nasu dai ya karkare ne da kunnen doki da ci 1-1 har ya zuwa ƙarshen mintuna 90 na al'ada na wasan wanda ya sa aka shiga ƙarin lokaci inda kuma ƙwallon da England din ta zura ta hanyar wannan penalty ne ya bata nasara ta sami kaiwa a wasan ƙarshe ta gasar. Duk da yake dai mai tsaron gida na Denmark ya yi kokarin tare penalty to amma Kane ya bi ya kuma sami sa'ar zura ƙwallon a raga. Tun a rabin lokacin wasan na farko ne jami'an hukumar ta UEFA suka lura da cewa an soma haska fitilar to amma kuma duk kokarin da suka yi na gane daga inda ake haskowa bai sami nasara ba. Daga ƙarshen wasan kuma an tambayi hukumar ƙwallon kasar Denmark ko za su gabatar da ƙara akan lamarin amma suka ce ba su da sha'awar yin haka. Ko bayan wannan ma an caji hukumar ta Ingila bisa laifin hayaniyar ƴan ƙwallo a lokacin rera takin ƙasashen biyu da kuma wasan wuta da aka yi a filin a lokacin wasan. A gobe Lahadi ne dai za a fafata wasan ƙarshe ta gasar ta Euro ta shekara ta 2020 da aka jinkirta saboda annobar coronavirus tsakanin Ingila din da kasar Italiya a filin wasan na Wembley. A makamanciyar wannan kuma a daren nan ne za a fafata wasan ƙarshe ta gasar Copa America ta shekara ta 2020 tsakanin Argentina da Brazil da ke karɓar bakuncin gasar wacce ita ma annobar coronavirus ta haddasa ɗage buga ta a bara. A fajen kasuwar cefanen 'yan wasan Turai kuma shahararren ɗan wasan baya na ƙungiyar Real Madrid ta kasar Spain Sergio Ramos ya koma ƙungiyar PSG ta kasar Faransa inda ya rattaba hannun kwanta ragin shekara biyu. Ramos ya bar Madrid ne bayan kwashe tsawon shekaru 16 a yanda kwanta ragin sa na ƙarshe da ƙungiyar ya ƙare a ƙarshen watan Yuni. Ya kasance ɗan wasan da ya fi yawan wasanni a kasar ta Spain haka kuma ya sami lashe gasannin La Liga 5 da na zakarun Turai 4 a ƙungiyar ta Real Madrid. A Ingila kuma rahotanni na bayyana cewa kungiyar Manchester United na kokarin shan gaban takwarar ta Manchester City wajen sayan dan wasan gaba na Tottenham Harry Kane a yanda tuni kungiyar ta soma tattaunawa ta karkashin kasa da jami'in dan wasan. A can baya dai an bayyana cewa City ta soma sai dan wasan da kudi fan miliyan 100 to sai dai kungiyar sa ta Tottenham ta bukaci fan miliyan 100 da karin wasu zaratan yan wasa biyu ga duk mai bukatar dan wasan nata. Rahotanni sun bayyana cewa a yanzu United din na bukaci da dan wasan kuma a shirye take ta bi duk wata hanya ta samun sa. A fagen wasan tennis kuma mace ta farko a duniya Ashley Barty ta lashe babbar gasar tennis ta Wimbledon ta bana bayan da ta doke Carolina Pliskova a wasan karshe ta gasar ta bangaren mata a yau Asabar. A gobe Lahadi ne kuma za a fafata wasan karshe ta gasar ta maza tsakanin mutum na farko a duniya wato Novak Djokovic wanda yanzu haka shike rike da kambin gasar da kuma dan kasar Italiya Matteo Berrettini. Murtala Faruk sanyin na muryar Amurka a Abuja, Nigeria.
To a gaida Murtala yanzu kuma sai zangon shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice.
Ma'aikatan ceto sun kwaso gawarwakin mutane bakwai a cikin buragudan ginin Benin nan da ya ruguje a garin Surfside a jihar Florida. Adadin da ya kai mutanen da suka mutu zuwa 86 ya zuwa yau Asabar, a cewar shugabar karamin hukumar mulkin Miami-Dade Daniela Levincava. An kammala binciken waɗanda suka kubutar ne a cikin daren ranar Laraba kusan makonni biyu bayan da ginin Benin mai hawa 12 mai suna Chaplin Towers ya ruguje a ranar 24 ga watan Yuni. Amurka ta ce ba ta da wata niyyar tura sojoji zuwa Haiti bayan bukatar sojan da kasar ta aike mata biyo bayan kashe shugaban kasar Jovenel Moise, amma dai ta amince ta taimaka da bincike cikin hanzari. Ministan zaben kasar Matthias Pierre ya faɗa wa kafafen yaɗa labarai hadda Reuters da AFP cewa an buƙaci taimakon soja daga Amurka ne a ranar Laraba yayin wata tattaunawa tsakanin Prime Minister Haiti na wucin gadi Claude Joseph da sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken domin su kiyaye muhimman gine-ginen gwamnati.
To masu hawar da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya, sai kuma an jima da asuba wasu abokanan aikinmu ta su kawo muku wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Yanzu a madadin Baba Yakubu Magiri da ya taya na gabatarwa, sai kuma Hailhail da ya ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu Sani Muhammad Hafiz Baballe yake cewa a huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.